gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 13 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Filin namu na nishadi ne. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon mawaki a filin nishadin namu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawa mu ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Ina sunana Hamza Muhammad Shak wanda aka fi sani da Hazy the Star wanda ya waƙan zallabiya an tashi lafiya kashe ƙwaro sai fiya fiya. To wannan shine sunana.
Fiya fiya wannan suna haka ne tsayi.
Eh to ya zan yi ai dole da inciya da aka sanar da shi kin ga dole mun a wannan wanda bai sanar da Hamza Muhammad Ishaq ba ya san Hazy the Star amma ka sai Hazy the Star ba ka san mai jallabiya.
Mai jallabiya wacce waka ce mai jallabiya kuma?
Eh to gashi na dan rera miki ta kuma amma kamar baki gane ta ba.
To rera
wakan ta dan kwana biyu ina gana saki wakan around 2015 kenan lokacin ina university. So sai dai kan rera ta at least mutane za su san fahimci wani waka ne wannan.
To rera mu ji.
Amma to hope arewa an tashi lafiya Hazy the Star na zo da kafiya ba mu raba ke da Zaria Nasarawa kuna lafiya. So cross din shi shine iya an tashi lafiya kashe ƙwaro sai fiya fiya iya mun saka zallabiya. So iya cross din rera miki kuma wanda ya san wakan a saudade yake ya san wani ne wannan wakan kuma sun wani song ne wannan.
To kafin madalmiya ka bani labarinka.
Okay, so a takaice dai kamar yadda nace sunana Hamza Muhammad Shak an haife ni a cikin garin Kano wadda ake kira Birge cikin Nasarawa local government a Kano. So iyayena yan jihar Kogi ne. So amma ni haifaffen nan ne a nan na primary school na secondary school kuma na university ina Bayero University na gama. Kuma na je na yi bautar ƙasa NYSC 2017 kuma na gama na dawo Kano kuma a nan nake yanzu ina aiki da Equal Access International ƙungiya mai zaman kanta wacce muke aiki a nan jihar Kano akan zaman lafiya da kuma yadda za a yi a shigo da mata da matasa cikin al'amuran tsaro da kuma siyasa haka. So a takaice wannan shine profile ina ko in ce biography ina.
To wani course aka karanta a jami'a?
Okay, na karanta library information science a jami'a.
Gashi kuma na ji ka ce kana aiki da kungiya mai zaman kanta. To ya kake hada aiki da kuma waka?
Yau sai da na tabbatar na gama makaranta sannan na nema aiki. Amma lokacin da nake university gaskiya abun mafi da sauki yana da wahala amma da yake kin san kowane dan adam yana buƙatar leisure time insha Allah ya dan samu ya huta. Wani leisure time insha je buga football ne, wani ya je kalli ball din ne, wani ya ji music ne da wasu abubuwa haka. To ni I use that time na yi rubuce-rubuce kuma na je studio na recording waƙoƙina. So amma yanzu da nake aiki gaskiya ban fiye samun time ba. saboda akwai responsibilities, akwai stress na ka tashi daga aiki ka dawo gida kana buƙatar ka huta, so weekend ma sometimes sai kaga tunda humanitarian work ne, aiki ne na sa kai wanda kuma za ka yi na ka dan ka taimaka al'ummar da kake wakilta, so kinga sometimes weekend muna shiga for interventions, za mu je wasu local governments din da muke aiki da su, so kinga dole really taking time, but I'm doing my best na ga cewa na creating wannan time din for music, because music is me and I'm music, saboda music ya mun abubuwa da yawa sosai da sosai.
Kamar me da me?
Okay. Kinga music, I think tendency is part of my life. Music ya mun sitira, music ya rufa mun asiri. Allah ne ke rufa asiri, amma kuma definitely you must have one or two things da kake yi wanda ta wurin zaka samu ka da rufa kan ka sai. So the music na nice of season wurin yin project ina a makaranta, because I lost my dad. Dad ina ya riska fun na gama secondary school. So duk wannan lokacin da nake makaranta struggle ne wanda I do it myself and my mom and my siblings suna taimaka mun da abin da suke da shi, na ganin cewa na yi karatun successfully. So with music da nake a lokacin je events, je wasu concerts haka cikin university za a kira ni, so film ɗin da na samu a cikin school ya bani damar connecting kaina da mutane da yawa wanda maybe idan business nake so na yi, I easily get connected or linked to one or two persons. So kuma music is abin da na yi yasa na koyi sound work, wanda ni sound technician ne ko da organization da nake aiki, ni nake wasu aiki akan radio programs da suke yi, wanda ake sakawa a nan Jihar Kano da wasu jihohin a Nigeria. So kinga ai music da ba da na shiga music ba, maybe school kawai zan yi, maybe I might not have the knowledge of editing, recording and then mixing na irin abun haka. So it's a part of abin da yasa na samu job ina kuma still akan supporting music ne, ina wannan aikin kuma na yau kai na sutura na taimaka yan uwana kuma da wasu abubuwa dai wanda sai dai kawai na wuce alhamdulillah.
To ka ce tun kana jami'a kake waka, lokacin da kake jami'a kake waka baka fuskanci wani tasgaro daga abokan karatu ba a ce idan an ganka a tsokane ko kuma ita wakar ta dinga clashing da karatunka?
Okay, kin san a university akwai departmental weeks da ake yi ko faculty weeks da ake yi. So dole kinga lokacin da ake wannan weeks din, sorry, abubuwa sun fara raguwa kan students, an ɗan fara rage wasu abubuwa a makaranta ko kuma lokacin da maybe yeah definitely within that time za ki ga ba wai abubuwa ake serious ba wanda zai ɗauke maka time, kuma abu ne wanda za ka yi just within 30 minutes, 1 hour ka gama performances ɗin ka gama. So kuma ƙalubale daga students haka da yake magana, so ai da ni ba fahimci music ba. Sorry, idan kana music wasu za su ma kallon wannan bai san abin da yake ba, to amma sai aka zo gaban da mutane suka fahimci cewa ba masu su wakan nan ma wata hip hop ba da ilebani, most of them are students, wasu graduates ne, wasu suna university, so sai aka fara ganin value ɗin abin. So idan ka yi ajin maɗaya da kai kana tunanin baka waka, amma ni ina yi, amma gashi class ɗin maɗaya da kai, ai dole ka san cewa wai ba wai mutumin banza ba ne, ni ina da value ina, sannan kuma babu raini saboda me an gane cewa shi fa jahili baya waka. You have to be creative, you have to be educated kafin a ce za ka iya wakan. So most of them are proud of me, they are happy saboda ba kowane department ake samun artist ba. So most of the departments ake ga suna kira na for maybe they are weak da ana program, so za su buƙaci artist ɗin da zai entertain mutane. So most times friends ina ko kuma housemates ina, they are always proud of me, even my lecturers were proud a lokacin saboda a TV stations ma aka haska za su ce a wannan ɗalibinmu ne. Ba zan manta ba, akwai lecturer ɗinmu da idan muka haɗe shi magaisa sai ce ah wannan is celebrity in department din mu ne so they were proud of me so ba wannan matsalan abun nan kawai dai wasu ne ɗan kalula dai haka za su yi magana su ce wannan wakan da kake yi ba kar ka je ka samu spill over wasu sai a ciki wasu sai su ai daga cikin wanda suka entertainment a makarantar nan duk wasu sai sun samu spill over wayoyi na ce in Allah ya yarda ba zan samu ba saboda na san inda nake scheduling time ina for school and then for music
To masha Allah kana ta zuba kana ta zuba a cikin waƙoƙin naka wacce ce bakan damiyar ka
Eh to gaskiya bakan damiya ta tace wannan waƙar jallabiya saboda gaskiya bayan nayi ta ne gaskiya aka sani sosai da sosai don na recording wasu waƙoƙin Jito Life waƙoƙi ne wanda nayi video din su kuma an sa su a TV stations so amma kuma shi wannan jallabiyan shine bakan damiya ta saboda gaskiya bayan nayi waƙar shine da waƙan ya karbu sannan ina gani ne na fara yin event na jallabiya dai a Kano a can bayan university ne na fara yin shi sannan kuma wasu schools din suka fara yin jallabiya dai aka fara wannan gate din schools so kin ga ai abu ne wanda dole zan yi alfahari da shi wannan track din to kuma har gobe duk wanda ya san yana gani na zai ce ah jallabiya ko da ke ga suna suna kira na da wannan sunan wakan su kin ga ita ce bakan damiya ta
to banda ita da wace kuma aka san ka
eh to akwai wakar da nayi nake cewa haka kawai suke so su bani issue hace ku bani tissue so track din sunan shi haka kawai sorry sunan track din haka kawai to wakan shi ma an sanar da shi sannan akwai wani song da nayi R&B sunan ta Fatima ƴar mama tana da kyawu sosai fa ina san ta ni da kauna ta iya wanka da kwalliya ta yi arabu ta yi boko ƴar birni ce ƴar kano ƴar jami'ar bayo so ina da tracks da dama so amma kuma gaskiya abin da ya sa ni kaina na san ai took time na yi relax sosai saboda me na ga cewa music industry din ne struggle din is not easy so kuma ana need to na taimaki kaina na taimaki iyayena da kuma yan uwana so kuma dole ne zan dan yi focus in zuwa wani direction tunda na gama karatu dole zan nemi wani abun da yi wanda zan ke samun at least ina anan wani abu so shine abin da yasa ni relax din ba haka ba akwai mawaka da dama wanda kafin ma su fito a san su ma already ni na riga na fito sun san ni kuma sun san wane ne ni so amma kuma daga baya kawai na focus din kan aiki na sai na dan janye jiki kada amma har yanzu har gobe ina yin waƙoƙi na amma ban wani sa masa kamar yadda na fara yadda na sa abun irin seriousness gaskiya kamar yanzu ban sa wannan seriousness din ba amma saboda aiki ne idan ka fara aiki kana buƙatar ka samu natsuwa ya zamana aikin auren aikin an fahimci cewa eh kana bawa aikin ka time ɗinsa sannan kuma wani abu na daban to in ba wai kai hakan ba so zai zamana kamar kana wasa da aikin ka ne kai baka rike aikin ka ba wakan ma baka wannan ɗinsa ba so shine
Taking us to, he taking us to now. Cause I'm gonna love you. Anywhere you go, gonna be in the day. Special one, you are stuck in my head. Your love is stuck in my brain. He taking a stone. He taking a stone. Yeah, we are taking a stone. He taking a stone. Cause I'm gonna love you. Anywhere you go, gonna be in the day. Special one, you are stuck in my head. Your love is stuck in my brain. Don't wanna lose you now. We'll never make you cry. We'll never make you proud. I wanna hold you down. Kete Tibina. Now you are the worst of in Kelowna. Kelowna. Kete Uhina. Kibani Sobisa Hanuna. Hanuna. Kete Sinadere Chicken Store. Sinadere Store. In a tete da kite munzo. Kite kina stone. Kite kina stone.
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin.
Wani irin kalubale mawaka kuke fuskanta musamman a nan arewa?
Eh gaskiya kalubalen da yawa kin gane a nan arewa kin ga culture yana taka rawar gani ta wajen bada kalubale ga mawaka su iyaye da ba su fahimta ba idan kace zaka yi waka su fahimtar su mutane za su maka kallon fa wannan mutumin banza ne bai da wani abun yi kawai dai maybe kawai dai wanda yake za a mai kallon bai da wani value a cikin community din da yake ne amma daga baya da aka fara gane cewa mawakan nan musamman lokacin da ake bada time irin chance na interviews a radio stations to sai aka samu mawaka wanda su idan suka je interviews din nan zaki za ana cewa wani kaza na gama daga FCE Bichi na gama daga Bayero University na gama daga Polytechnic yanzu ina guri kaza su mutane suka fa to wannan mutanen fa ba wai kawai haka suke ba graduates ne sun je makaranta to kuma duk wanda ya je university ya gama ai yana da value so problem da muke fuskanta shine har yanzu al'ummar da muke cikin ta ba su karba abun ba suna mana ganin kamar indie music kake yi support din ma gaskiya ba samun sa kake ba ko ba gaskiya ba kafi samun support daga gurin mutanen mu ba to an fahimci cewa kawai sai da sayarwa shine abun da aka fi bawa muhimmanci so shi kuma talent din nan a wasu jihohi ma kamar Lagos haka ko Abuja wasu suna daukar sa abun mai muhimmanci don ba zan manta wani san wani wanda yake Yoruba ne to yake cewa shi ya za a yi wa a ce dan sa ya iya waka ma ko ya kai shi a koya mai ma yana so so kin ga sun ga abun kamar business kenan su sun gan shi a haka to kun ku mutanen mu hayi suna masa ganin kamar kai in aka ce mawaki ne to fa kai to me ma wai mawaki ma me zai samu sannan kuma sai zaman ana samun wasa arewa wanda suka yi kudi da waka sun yi gidaje sun yi motoci suna fita kasar waje su sai aka fara a wannan abun fa yana da amfani sannan kuma kin ga mu a arewa yawanci rashin ilimi da kuma rashin aiki a cikin ni yana saka wasu matasa wasu daga cikin matasan mu suna zama irin bata gari haka ko kuma su zama kaman irin karnukan yan siyasa kin gane ai su shaye-shaye abubuwan wanda bai kamata ba so da aka fara ganin irin haka sai ake ganin to in ma wakan suke in dai ba wani abu suke wasu kwace ko su hana mutane zaman lafiya an gwato ai lafiya lugaran mu ba su damun ma suke dan yi din ma tunda ba wani abu suke na a wannan ba to a hankali a hankali suna ta fahimta amma gaskiya har yau har gobe akwai wannan kalubalen ana fuskantar abubuwan so kuma dole wannan kalubalen da yake fitowa yana zuwa ne ta hanya biyu wasu na kokarin su fahimtar da mutane cewa mu muna son mu fitar da sako ne yanda mutane za su gane abubuwan da ke damun mutane na maybe situation issue din rape issue din insecurity issue din a nemi ilimi issue din a ba yara mata damar su karatu kin fahimci irin haka so wasu kuma suna yin abin da yake ba shi bane sakon su da suke badawa yana bada abin da yake ba daidai bane mu a cikin mawaka mun sani akwai mawakan da waƙoƙin su za su ke faɗan abin da bai dace ba a ciki har ga Allah mun sani to amma ya za a yi a ko ina ma ana samun masu kyau da kuma wanda za su kawo ƙatanci cikin abu so gaskiya akwai kalubale da dama sosai ana fuskantar sa sannan kuma gaskiya wani abu ne kuma bayan an samu karɓo wannan waka a nan arewa sai zamanin mutanen mu a wanda suke so su ji waka da yake ma babu ma'ana in dai za faɗa abin da yake gashi nan dai ana faɗa amma ba wai abu ne wanda za ku koyi wani ilimi ko wani darasi a ciki ba kawai dai gashi nan an samu kida wanda yake ya zama kowa zai iya maganganun sa akai kawai da abin da ka faɗa waka waka za ta zauna kuma mutane za su yi rawa da shi ko na sai zaman ana ta waƙoƙi wanda suke ba sa wani ba da wani ma'ana ba ko ilimi a cikin sa kawai dai abubuwa ake so dole wasu iski fahimta cewa okay bara mu ba su goyen baya bara mu amshi wannan abun to kuma daga baya sai su fara ganin kai anya kwa wannan abun za mu ba shi yadda ko yadda muka ga ana abubuwan da ba su dace ba su kuma za su ƙara bawa waɗanda suke ba da sakonni masu kyau za su ba su matsala a cigaba da samun yawaitar kalubalen da ake fuskanta to amma kalubale ko ina ana samu amma a hankali ne wataran za a zo a gane.
Ya kake ganin za ku shawo kan wannan kalubale da ka zayyano a yanzu?
Eh to shawo kan wannan kalubale kin san komai idan aka ce akwai kungiya kin ga kamar yadda ake da wannan din da take ita take tace fina-finai ko ba haka ba. So idan ka gama production din ka dole za su previewing su ga menene abin da bai dace ba a ciki to ga abin da ya dace a cire. So a matsayin ka na dan arewa matsalolin da muke fuskanta a nan da yawa suke to na iya sa su a waka aka faɗa gwamnati ta sani al'umma ta sani kamar yanayin abin nan maganar tsaro da ake magana rashin tsaro kai a cikin al'umma akwai abin da ake kira early warning early response ya ka sanar da mutane cewa idan ka ga abin da fa bai dace ba yana son ya zo cikin al'ummarka ka faɗa ka gaya waɗanda za su ɗauki mataki wanda suke shugabannin al'umma yan sanda vigilance da wasu abuwa to kana iya saka shi a cikin waƙoƙinka ka yi shi ka ba da saƙo so duk lokacin da kai wannan waƙa aka ci akwai wanda suke tace wannan waƙa su ji kalaman da suke fitowa a ciki masu kyau ne sun dace su fita to in suka yi wannan tacewar waƙar ta fita to kin ga dole ba za a samu waƙoƙi wanda suke fata tarbiyyar mutane ko kuma tarbiyyar yara ko mata ba. To za a shawo kan wannan to amma ba zai yiwu sai an samu association wanda za su ke regulating wannan abu da yake faruwa tunda kin ga yanzu mun shiga this is technology age wanda kowa yana da damar da zai rike android din shi zai iya siyan gadgets na production kai beat ɗinka kai producing abinka kuma ka je ka buɗe channel ɗinka na YouTube kawai ka ɗora shi ka samu wani channel ɗin na kamar music channel wanda za ka yi upload ɗin shi su kuma su distribute ɗin shi duk wanda yake da phone da data yana da damar da zai iya zuwa wurin ya download ya ji waƙarsa kuma ta irin waƙar ya yawo kuma ya buga shi kin gane a DJ ma ya ɗauka ya buga a gurin biki babu wani regulation babu wani abin nan da yake babu su waka zai fita ka nan ka samu irin wannan association din gaskiya zai taka rawar gani sannan kuma mutanen mu suke dan tattara kafa suke dan duba babu in aka ce za a dau abin da tsauri sai a takure mutane sai kuma kiga mutane sun koma suna wasu irin abubuwa zan baki misali da football matasa da yawa suna buga football to amma kuma yau sai ki waye gari ki gane cewa kafin ki samu filin ball a cikin anguwa gaskiya za a sha wahala da an sai da filayen har na gwamnati ma wanda suke a cikin schools sai ki ga an ƙara wasu gine-ginen abin ya cushe babu gunda za a zo a ce an dan motsa jiki so irin wannan ne zai tura matasa su je su fara wani abu a je a samu kangwaye sai za a koyi shaye-shaye ko sabuwa so muna buƙatar irin wannan creative places din ya zama na mutane suna zuwa dan nishadi haka at least kai kamin kanka sannan kai wasu abubuwa so mutanen mu ya kamata su gane wannan matasa na buƙatar irin group sports at least so muna buƙatar support abu kaza da kuke ku gyara tunda kuna yin wakan nan ba za a ana ku lokaci da ake ba za a yi ba amma idan ana yi ake faɗakarwa ake sanar da mutane ake faɗa abu kaza malaman mu za su iya zuwa sai kaga ku yi waka akan abu kaza daga lokaci kaza zuwa kaza saboda ba zan manta ba akwai wakan da muke yi idan Ramadan ya gabato za mu kira kanmu mu zo mu yi waka mu zo mu faɗi wakan Ramadan mu faɗi falalar bada sadaka ciyar da mutane ko ruwa ka bayar ko dabino kwaya ɗaya za ka samu lada to mun yi irin wa'annan su kin ga kuma da ka zo kai waka da za ka faɗi kwatanci a ciki a samu ana lalata ko wani ya ɗauki wannan damar ya zai lalace so in kai irin wannan sai ka ga lada kuma za ka zo kana samu so haka abin yake so idan suna gaya mana at least iyayenmu ne su suna nan kafin mu su suke kula da mu su a gabaninmu ne so idan suka faɗakar da mu a gyara abu kaza me zai hana ku magana akan kaza, me zai hana to idan muka yi haka mu za mu ji dadi mu ce eh to ai iyayen mu ma na ba mu dama mu wannan abin, amma to mu ma mu tsaftace irin kalaman da zamu dan idan mun yi za su so su, amma idan ba sa guiding din mu kowa zai ce ah to me komai muka yi a ce kaza zamu sai mu sa in mun sa kar su ji mun kaza to sai kiga ana ta abun abun nan kaman ana ta waye ana wa manya kashin kunya ko ba a san dauko magana su ko ba haka
haka ne. To a ƙarshe me zaka ce wa masoya?
Ito abinda zan ce wa masoya shine ina godiya sosai da irin hakurin da suka yi na wasu lokuta wanda ba na sakin waƙoƙi, sannan kuma akwai masoya da dama wanda suke tambaya suke to tunda kai waƙa kaza ba mu ƙara jin wani waƙan ba kaza 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 da Allah ya saki waƙa, to ina farin ciki ina murna ina jin daɗi da Allah ya saki wada haƙuri insha Allah da zarar abubuwa sun dan ragu daga annuna insha Allah zan shiga studio kuma za a fito musu da waƙa da insha Allah za su ji daɗin ta kamar yadda na saba. Dole ina saka musu waƙoƙi ne wanda suke da ma'ana wanda suke zuwa da sakon da za su amfana da shi don Allah yadda ba za mu bi trending din da ake bi ba na yanzu na cewa ko me ka faɗa a waƙa ko ba tsani ko wani abu mutane sun ce ɗauka a'a mun zama abu ne wanda ba a nan ba kawai mun san cewa dole wata ran za mu haɗa ubangiji mu so dole sai mun tsaftace kalamanmu da kuma yadda muke mu'amala da mutane da kuma sakon da za mu aikawa al'umma. So ina godiya sosai ina godiya Allah ya ƙara zumunci Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki da.
To a rufe mana da waka.
To aha. To waka na rufe suwa ake wa lefe mata, suwa ake zuwa wazance mata, wa muke kashewa kuɗi ne mata, suwa suke ci mana kuɗi ne mata, suwa ake wa lefe mata, suwa ake zuwa wazance mata, a tabbata ke ma kin san mata ake zuwa wazance su kuma ake wa lefe ko.
To nagode sosai.
Ai umje mana kudi ne mata suna kifin ka zaka ji kamar ka shiga ruwa na pool suna san ka ni ko fili ku zaka ji ka da karfi kamar wani pool muna kokari saboda su ko asu saboda su mun karfi ko boko asu idan na ci na ganci kamar an mafu amma ya zanye tunda dai I'm feeling cool wayan ka bai fitta kai wannan sabga in kana fushi har ka zo ka saba ka kawo takarda ka koma da saba mazaje fa dole ne ba sai mun saba ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wazance mata kai wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne mata wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata kai wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne mata wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne mata wa neman kudi muna dande mu zage zage har ma mu yi kage amma in an koye ta su sai su dage in ka kasa yi su ce maka shi mun kuce ran ku mata ko a gidan mu ma kun fi mu gata a Najeriya kun fi mu gata ko a Saudiya ma kun fi mu gata Allah ba mu ba su mali Allah ba mu ba su mali Allah ba mu ba su mali Allah ba mu ba su zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata kai wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne mata wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata kai
ba sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Fiona wa Mainan Dudu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya.